أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره في دار عظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سمعة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتائبي بنظرة تأتي لنا بزفر. باب wannan baji ne ma ja a abin da yazo fil wudu'i cikin cewa ayi alwala li kulli salatin ga dukkan sallah kuma sauki zai zo ba laifi in mutum da bai yi kari ba ya hada salloli ma da yawa da alwala daya. Haddathana Muhammad bin Humayd ar-Razi, Muhammad dan Humayd ar-Razi ya zantar da mu. Haddathana Salamat bin al-Fadl, Salamatu dan Fadl ya zantar da mu. An Muhammad bin Ishaq, daga Muhammad dan Ishaq. An Humayd, daga Humayd. An Anasin, daga Sayyidina Anas. Annan Nabiy sallallahu alaihi wa sallam, annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi, kana yatawadda'u. Annabi ya kasance yana yin alwala li kulli salatin, da kowace sallah sai yayi alwala sabuwa. Zahiran yana da wata alwala ta da au gaira tsahirin, ko ba shi da wata alwala, ko bai yi kari ba, alwala tana nan lafiya. In wata sallah ta zo sai yayi alwala. Kala, sai shi Humayd ya ce qultu li Anas, sai na ce da shi Anas din da ya zantar da ni wannan hadisi. Fa kaifa kuntum tasna'una anta, to ku sahaban annabi ya kuke kuma duk sallah kun yi alwalan, ko ko wannan aikin annabi ne shi kare? Kala, sai Anas ya ce kunna natawaddu du'an wahidan, wani zo alwala ɗaya muke yi, in dai ba ta kare ba sai mu ta sallolinmu da ita, kuma sallolin na farilla, sai dai in ta kare. Kala Abu Isa, Turmuzi ya ce wa hadisu Humayd, wannan hadisi na Humayd, an Anas, daga Anas, hadisun hasan, hadisi ne mai kyau garibu, sai dai ta hanya ɗaya ya zo, min hazal wajhi, ta wannan hanya, ma'ana ta hanyar hadisun Humayd kawai shi ne ya zo. Wal mashhuru, abinda ya fi shuhura inda ahlul hadisi, nan ga malaman hadisi, hadisu Amr bin Amirin, hadisun Amr dan Amir al-Ansari, mutumin Madina, an Anas, ya karbo irinsa daga Anas, to shi ya fi shuhura. Wa kad kana ba'dul ilm, ba'du ahlul ilm, ba'arin malamai ya kasance ya ralu du'a, yana ganin ayi alwala li kulli salatin. Ba'arin malamai ya tafi cewa duk sallah in ta zo ayi alwala, dan shi ya tafi da ayar Qur'ani, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, Allah ya ji in kun tashi za ku yi sallah to ku yi alwala, ku wanke fuska, ku wanke kaza kaza, sai dai sauki zai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To in su malamai sun ga cewa duk mutum ya tashi zai sallah, ba laifi ya sake sabuwa alwala. Istihbaban, dan so an so ne, la ala luju, ba wai dole ne in ka tashi za ka yi sallah ya ka sake sabuwa alwala ba, an so dai mutum ya sake. Wa qarruya, an rawaito fi hadisi, a cikin wani hadisi kuma, Ali bin Umara, daga Abdullahi dan Umar, anin nabi sallallahu alaihi wasallama, daga annabi mai kira da amincin Allah tabbata a gare shi, annahu qala, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda'a, duk wanda ya alwala ala duburin, akan wata alwala, yana da alwalar sa ba shi da ita ba, sai lokacin sallah ya zo sai ya sake wata sabuwar alwala, kataballahu lahu bihi ashara hasanati, Allah zai rubuta man lada goma saboda wannan sabuwar alwala da yi. Kala, sai ya ce warawa hazal hadisa al-ibriki, mutumin Afirka din nan ya rawaito wannan hadisi, Afirka ga mai hadisi, ga masu hadisi a Ibriki, wannan Misra, Tunis, Libya, Magarib din ma ga baki daya, to wayannan wurare aka sani ta zama arewacin Afirka kenan. To shi wannan Abdurrahman bin Ziyad shi ne ake cewa dan Afirka, amma shi sika ne, yaddaje ne. To mutumin Afirka din ya rawaito wannan hadisi, an abi gudaifin, ya karba daga abi gudaifin, shi kuma abi gudaifin ya karba Ali bin Umar, daga Abdullahi dan Umar, shi kuma Abdullahi dan Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Haddathana bi zalika al-Husayn bin Quraysh,
to sai dan Quraysh shi ya gaya mana wannan cewa shi Ibriki ya karba daga Qudayfu, Qudayfu ya karba daga Ibn Umar. Al-Marwazi haddathana Muhammad, shi kuma yace wanda ya gaya mana haka Muhammad bin Yazid al-Wasiti, Wasiti ita ma Iraki ne, anil Ibriki, daga wannan Ibri Abdurrahman al-Ibriki din nan. Wa huwa isnadun da'if, shi sanadi ne rauna, ba daga wajen Ibrikin raunin yake ba, saboda hanya ɗaya ta zo daga Abi Qudayfin kawai. To shi kuma kansa Abi Qudayfin din ba wai an ce rauna ba ne, illa majhulul hal, ne an rasa yaya halinsa yake. Malaman jurhu da ta'dilu, malaman da za su ce wani rauna ne ko wani ingantaccen ne, ba su ce komai kan Ibn Abi Qudayfin ba. Har Bukhari ya yi maganarsa, ya faɗi wannan hadisi, sai ya ce sai dai malaman da suke tsarkake mutum a hanyarsu, su ‘yan hadisi ko su ɓata shi a hanyarsu ‘yan hadisi, sun yi shiru ba su ce komai kan Qudayfu ba, ya zama hadisinsa majhuli ne. Shi ka Tirmidhi ya ce rauna ne, yalla in Qudayfu ɗin nan ingantacce ne, hadisi ingantacce ne, in kuma rauna ne shi kenan, hadisi ya tafi rauna ne. Qala Ali ibn al-Madini, Ali ɗan Madini ya ce, Qala Yahya ibn Sa'id, Yahya ɗan Sa'id ya ce, Al-Qaddam zikira li Hisham ibn Urwata, an gaya wa malam Hisham ɗan Urwata hazal hadisi, wannan hadisi. Fa qala, sai shi Hisham ɗan Urwata ya ce, haza isnadun mashriqi, wannan sanadin mutanen gabas ne, yana nufin mutanen gabas, Kufa, Iraki yake, yana nufin mutan Kufa, mutan Busra. Ma'ana kila su malaman Kufa, su Busra sun yarda da wannan, su suka san wannan sanadi na wannan hadisi. Kala, haka karatu yake, sai mutum ya yi nisa cikin karatu ya shiga zai ga wannan karatun malaman Sham iri ɗaya ne, amma da ka faɗa mu za a ce wannan karatun malaman Sham ne, su suka rawaito shi. Sham ita ce Dimishka, Siriya, koko da ka faɗa a ce wannan malaman Sham suna nan, sanannu ne da karu a cikinsu, an san su. Haka malaman Baitul Maqdis ana ce musu Maqdisi, su ma suna nan da karu ne, an san su. Haka malaman Iraki suna nan da karu ne, an san su. Haka malaman Asbuhana har izuwa wajen Kazakistan, Tajikistan din, Bukhara din, duk su Tirmidhi din, su ma sanannu ne. Sannan malaman Gabas ta Tsakiya ana ce musu Najib, Gabas ta Tsakiya su ma da karu ne, an san su. Sannan malamanmu na Afirka Yamma su ma da karu ne, an san su, irinsu Al-Qadi Iyad ɗin nan suna daga ciki. To duk yanda ka faɗi karatu, sai malamai sun ce ma wannan karatun ɓangare kaza ne, kuma malam kaza ne ya rawaito. Ka ga yanzu wannan hadisi ana faɗa, wannan malami ya ce wannan ruwayar mutanen Masharik ne, yana nufin Busra ko Kufa. Kala ya ce, samitu Ahmad bin al-Hasan, na ji Ahmad ɗan Hassan ya ƙulu, yana cewa samitu Ahmad bin Hanbali, na ji Ahmad ɗan Hanbali ya ƙulu. Da haka malamai suka ce ai Ahmad bin Hanbali ba malamin mazhaba ba ne, malamin hadisi ne gangariya. Alhamdulillah ya haɗa biyun duk gabaki ɗaya, ya haɗa hadisin ya haɗa mazhaba ɗin gabaki ɗaya. Shi Ahmad ɗan Hanbali yana cewa, ma ra'aytu bi ayni, ban taɓa gani da ido na ba, misla Yahya ibn Sa'id, irin malam Yahya ɗan Sa'id, in ga malami cikakke wanda da ka gan shi ka ga malinta, ka ga addini, ka ga, ban taɓa gani irin Yahya ibn Sa'id ba, dukkan malaman da ya gani. Al-Qattan haddathana Muhammad bin Bashar, Muhammad ɗan Bashar ya zantar da mu. Haddathana Yahya ibn Sa'id, Yahya ɗan Sa'id ya zantar da mu. Wa Abdurrahman, da Abdurrahman huwa ibn Mahdiyyin, Abdurrahman ibn nan shine dan Mahdiyyi. Qala su biyun nan sun ce, haddathana Sufyan ibn Sa'id, Sufyan dan Sa'id ya zantar da mu. An Amr ibn Amir, daga Amr dan Amir al-Ansari, mutumin Madina. Qala yace, samitu Anas ibn Malik, naji Anas dan Malik ya kulu, yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya tsara da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, ya kasance ya tawaddau, yana yin alwala inda kulli salatin, da kowace sallah sai yayi alwala. Kultu, sai nace da Anas, fa antum ma kuntum tasna'una, to ku ya kuke yi, ku ma duk lokacin sallah in yayi sai kun tayi kun yi sabuwar alwala ko fa? Kala, sai Anas ya ce, kunna nusalli salawati, mun kasance muna yin sallolin gaba ɗayan su biyar din kullaha dukkan su bi wudu'in wahidin da alwala ɗaya, inda malan nuhudis inda ba mi kari ba, ko tun daga alwala asuba muna nan lafiya kalau ba mi kari ba. Aisha duk zani kaman sun ɗauka wancan dai matsayi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala abu isa, turmuzi yace haza hadisun hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa inda take su kaga sai a hankula. Kaga dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake, su kuma ƴan makarantar sahabbai sallallahu radiyallahu anhum ga yanda suke, to sai a hankula kowa dai ya dau iya ƙarfinsa, amma ba ce dole sai kaza kaza ko ka fada wani ba, kowa dai ya yi iya ƙarfinsa. Haza hadisun hasan, wannan hadisi ne kyakkyawa sahihu ingantacce. Wa hadisu humaydin, hadisin nan na humaydin an anas daga anas, hadisin jayyidun, hadisi ne kyakkyawa, garibin amma ba ko ne ta hanya ɗaya ya zo mana, hasanun amma kyakkyawa ne ta hanya ɗaya ya zo mana. Babu, wannan babi ne ma ja abin da ya zo, annahu yusalli salawati, to kuma ga sauki, annabi sallallahu alaihi wasallama an ga yayi sallolin da yawa shi ma bi wudu'in wahidin da alwala daya. Al'adarsa duk sallah sai ya mata alwala, saboda yana bin Qur'ani, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, tun daga saukar sallah, sallah ta sauka tun Makka Isra'i wajen shekara 13 da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara 13 da aiko shi, ƙarshen shekara 13 aka Isra'i, sallar farilla ta sauka. To tun daga nan har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira, sai da aka yi shekara 8 aka yi fatuhu Makka. A shekara 8 din nan duk sallah ya tashi yayi mata sabuwa alala, sai wannan hadisi. To sai wannan hadisi a ranar fatuhu Makka zai zo an ga yayi salloli da yawa da alwala daya. Haddathana Muhammad bin Bashar, محمد بن بشار يزن تدمو، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي يزن تدمو، عن سفيان، دغ سفيان، عن علقمة، دغ علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه دغ بابا سليمان بن بريدة، قال شي بابا سيجي، كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أكثر شيء يتوضأ ينا على كل صلاة، الأداء النبي إن يتعيد صلى الله عليه وسلم. Falan ma kana amal fati, yayin da shekarar budin Makka ta zo, Makka an bude ta, hijira tana da shekara 8, bayan manzo Allah ya hijira Madina an yi shekara 8 aka yi fatuhu Makka, ita kuma sallah ta farilla ta sauka karshen an kusa yin hijira, bai fi wata ko 7 a hijira ba. Annabi ya yi shekara 13 yana kira zuwa musulunci a Makka, amma sallah ta farilla bai mata sauka ba, sai dai nafiloli kawai. To ta sauka, kaga yanzu annabi ya wajen shekara 8 sallallahu alaihi wasallam, duk in ya tayi sallah sai ya yi alwala. Alam ma kana amal fati, yayin da shekara fatuhu Makka ta zo, sallar salawati, sai annabi ya sallolin nan biyar duka, kullaha duka, tun daga asuba, azhar, da asar, magariba, isha, bi wudu'in wahidin da alwala guda daya. Wa masa al-khuffain, kuma ya shafi hufunsa, tafasa ta fata ita ya shafa. Faqala Umar, sai na Umar yana lura da shi sallallahu alaihi wasallam, sai Umar ya ce masa, innaka fa'alta shay'an ya rasulullah, na ga ka aikata wani abu ban san ka da wannan abu ba, lan takun fa'alta, ba kasance kana yin wannan ba, ka kasance duk in za a yi sallah sai ka tashi ka yi alwala, amma yau na ga tunda asuba muna kallon ka, tunda kai alwala har gashi yanzu isha mun yi sallar isha, amma alwalan nan daya kuma ba mu rabu da kai ba. Idan yake ala, sai annabi ya ce amdan fa'alki, da sani na nayi Umar sallallahu alaihi wasallam, da sani na nayi, dan nuna muku cewa wannan ma shari'a ne. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bai zance abu fasar rai, haka bai aikata abu ma abu fasar rai, Allah ne yake mar wahayin yayi da dai ga yanda yake, ga yanda yake, ga yanda yake, kuma Allah ya sanar da shi yayi wannan ma ya zama shari'a. Shikenan yanzu in mutum yana da alwalarsa bata karye ba, ya tabbatar da ya yi sallolinsa duka ko na noma, amma kuma in ta kare shi kenan ya sake kuma in ya ga dama ko yana da alwalatin saboda lada Allah ya sake wata ala sai annabi ya ce amdan fa alsu da sani na ne wannan ina sani ala abu isa turmizi ya ce hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce warawa hadha alhadisa ali ibn qadim ali dan qadim ya rawaita wannan hadisi an sufyan as-sauri daga sufyan as-sauri wa zada bihi ya ci ruwaya sufyan as-sauri akwai qadim tawadda'a marratan marratan yana alwala sau daya ma'anarsa duk in ya tashi sallah sai ya alwala amma kuma ranar fatawa maka ta gashi yayi wannan duk dai abin da muka kawo wannan qala yace warawa sufyan as-sauri sufyan as-sauri ya rawaito hadha al-haditha wannan hadisi aidan komowa dada an muharib bin bisari ya karbi wannan hadisi daga muharib dan bisari an salman bin buraidata shi kuma ya karba daga salman dan buraidata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsara da amincin Allah kana yatawadda'u li kulli salati ya kasance yana alwala ga kowace sallah warawahu waqi'u waqi'u ya rawaito shi an sufyana daga sufyana an muharibin daga muharibin an sulaiman bin buraidata daga sulaiman dan buraidata an abili daga babansa qala sai yace warawahu abdurrahman bin mahdiyyin abdurrahman dan mahdiyyin ma ya rawaito shi wa ghayruhu da wani sa an sufyana daga sufyana an muharib bin bisar daga muharib dan bisar an sulaiman bin buraidat daga sulaiman dan buraidata annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka karanto mursala sai dai hadisin mursali domin sulaiman ba sahabi bane shi tabi'i ne sahabi ya fita daga ciki kenan ya fita daga ciki kenan wa hadha asahu min hadisi waqil wannan hadisi da muka kawo shi yafi inganci daga hadisin nan na waqil wal amalu ala hadha aiki akan haka yake inda ahlul ilmi nan ga malamai annahu cewa mutum yusalli salawati ya iya salloli duk sallolin nan bi wudu'in wahidin da alwala da duk malamai sun tafi akan in dai alwala ba ta kare ba mutum ya iya yin sallolin sa ya iya azhar ya iya al'asr ya iya maghrib ya iya kowace malam yahudis in dai bai yi kari ba wa kana ba'duhu ba'run malamai kuma ya kasance ya tawadda yana yin alwala li kulli salati da kowace sallah istihbaban dan so ya so ne wa iradatan fal dan yana neman lada ne ba wai dan wajibi bane balai mutum duk lokacin sallah yayi alwala dan neman lada amma ba wai dan wajibi bane balai mutum kuma duk in yayi alwala su tana nan lafiya yayi sallolin sa wayruwa ana ruwaya anil ifriki daga abdurrahman al ifriki an abi gudaifi daga abi gudaifi an ibn umara daga abdullah dan umara annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawazza du wanda ya alwala ala tuhurin akan wata alwala kataba Allahu lahu bi ashar hasanati Allah zai rubuta man lada goma wa hadha itnadun dhaif wannan sanadi na ibn gudaifi dinnan da abi gudaifi dinnan rauna ne mun fade shi abi gudaifi dai an yi shiru ba a ce rauna bane ba a ce ingantacce bane sai dai turmizi kawai ya yi masa hukunci watil babi a cikin babin an jabir bin abdullah an karba daga jabir dan abdullah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallar zuhura wal asra jabir dan abdullah ya ga annabi yayi sallah azhar da al'asr bi wudu'in wahidin da alwala guda daya da wannan hadisi na jabir da wancan hadisi na sayyidina umar duk sun nuna dai alayhi halin mutum zai iya yi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان الله الحمد لله.